da kuka za a dawo ci gaba da fafatawa a bangaren wasan kallon kafa na cin kofin dakarun nahiyar turai UEFA Champions League na shekara 2017-2018 kuma matakin wasan rukuni zagaye na uku inda kungiyoyi 16 da suka fito daga rukuni hudu za su gwabza a tsakanin su kuma yadda da ta kasance a kasar Spain kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta karɓa kuncin Tottenham na kasar Ingila wasan da zai dau hankali ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Spartans Moscow na kasar Russia za su fafata da Sevilla na kasar Spain yayin da Manchester City na kasar Ingila za su karɓa kuncin Napoli na kasar Italy a kasar Faransa kuwa Monaco ne za ta karɓa kuncin Bataclan na kasar Turkiya Apple na kasar Sabra za su fafata da Croatia Dortmund na kasar Jamus inda a kasar Jamus din RB Leipzig za su karɓa kuncin FC Porto na kasar Portugal sai Morebo na kasar Slovenia su karɓa kuncin Liverpool na kasar Ingila a kasar Netherlands kuwa Feyenoord ne za su fara gumi da Shakhtar Donetsk na kasar Ukraine za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kota na dare agogon Najeriya da jar Kamaru da kasar Chad idan muka dawo labarin club da club wa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho na bukatar karin kuɗi a kungiyar ta Manchester United kafin ya sabunta contract a kungiyar ta Manchester Mourinho wanda ya zo kungiyar a shekara ta 2016 ya rattaba hannu na yarjejeniya tsakaninsa da Manchester United na tsawon shekaru uku inda a yanzu haka ya cinye shekara ɗaya da rabi a cikin shekaru uku da ya rattaba hannu a yanzu haka dai mai horar da kungiyar yana ɗaukan fam miliyan 15 ne a duk shekara a mazaunin albashi Jose Mourinho ya ce ko a yanzu ya cika sharuɗin da ya ɗauka kafin sanya hannu wa kungiyar na farfaɗo da martabar kungiyar a idan duniya a lokacin da ya zamo kocinta dai Manchester United ana ganin ta samu matsala a yanzu haka ya samu nasarar lashe kofuna biyu a mazauninsa na mai horar da kungiyar ta Manchester United inda ya ci manyan kofuna irin su English Football League na kasar Ingila da kuma Kofin Europa na yankin Turai na shekara 2016 zuwa 2017 haka kuma ya samu nasarar kai kungiyar zuwa gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yanzu haka kungiyar ta Manchester United take kan gaba a rukunin A da maki 6 a wasanni biyu da ta buga na UEFA Champions League a bangaren Premier League na kasar Ingila kuwa na bana na shekara 2017 zuwa 2018 Manchester United tana mataki na biyu ne da maki 20 a wasanni 8 da ta buga ba tare da an doke ta ko a wasa daya ba kuma duk haka a karkashin jagorancin Jose Mourinho a yayin da Jose Mourinho yake bukatar karin kuɗi domin ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Newcastle Mark Ashley yana ya wanda ya fi kowa hannun jari a kungiyar ta Newcastle United ya saka kungiyar ne a kasuwa don sayar don bukatar sayar da ita inda ake ganin a dukkan alamu yana son ya sayar da kungiyar ne kafin karshen shekara nan ta 2017 bisa wasu dalilai iya abin da ya sauwaka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin BOA a ci gaba da sauraron dandalin BOA huta lafiya